بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا قال الله سبحانه وتعالى ليسر هدور معوانا يمسي لهدي أخو قوة رمضان وجر منذ صلى الله عليه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana cewa wa minan nasi, kuma daga mutane akwai man yattakhidhu min dunillahi andadan, akwai wanda suke rikar kishiyoyi min dunillahi kuma bayan Allah, yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda suke son Allah. Zamu zo mu bayani akan wannan. والذين آمنوا الله يسي أما وطن دسك إيماني أشد حبا لله سنة ما في سنن واتو سوغ الله ما أنا سنكو سنن سوئي يغ الله سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا دا أسي وطن دسك إزالين شي ذاسغ إذ يرون الأذاب يعين ذاسغ أذاب أن القوة لله جميعا سوى كالفي قبعدين الله نه وأن الله شديد العذاب كما سوى الله مسنن أذاباني. إذ تبرأ الذين تبعوا يعين دا وطن دا أكبيسوا وتشوغبني جابوروري أقوة إذن تفيا أديني إن أكبيسوا تذاسي تبرؤي سي برانتا سوشي باروانسوا دا وطن دا سكبيسوا شين من الذين تبعوا دا وطن دا سكبيسوا معنى دا شوغبني دا مبيا za'ai tawari kowa ya kama gaban sa wannan yace ba ruwana da kai ba ni nasa kai bautawa wani abu wanda ba Allah ba. Wannan kuma yace a'a ku ne kuka samu akan wannan hanyar, dole muna nan tare da ku duk abin da za'ai mana tare. Wara'u al'azaba wa taqatta'at bihimul asbab, kuma su ga azaba sannan duk wani abu, duk wata alaka da ta hada su sai ta yanke gaba daya, kowa yace ba ruwansa da kowa. Wa qala allazina taba'u, sai waɗannan da suka bi waɗancan shugabanni ɗin za su ce lau anna lana karratan, ina ma muna da maimaici, ma'ana a dawo da mu a yi mana wani karin sabon fefe na rayuwa ɗin gaba ɗaya, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, mu ma sai mu barranta daga gare su mu ce ba ruwan mu da su kamar yadda su din suka ce ba ruwan su da mu. Allah yace kadhalika yurihimullahu a'malahum, haka nan Allah ke nuna musu ayyukan su hasaratin, abubuwan nadama alaihim akan su, ma'ana abubuwan da za su zo su yi nadama akai. Wa ma hum bi kharijin minan nar, kuma su ba masu fita bane daga wutar jahannama. To Allah tsare mu da yin biyayya irin wannan makauniya da za ta kai ga irin wannan hali. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu karkashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwa. Wannan ita ce kuma kadai mafitar da za ta fidda mutum daga irin wannan halin nadama din. A yau tattaunawa ta mu za ta zama akan shi kansa mabhasin ko magana akan ita almahabba. Amma kafin nan abinda muka ji daga ayar Allah madaukaki ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, daga cikin mutane min dinnan malama sun ce tabi'idiyya ce, ma'ana a cikin mutane akwai wasu wani juz'i ba'dun nasi, inda ma suna cewa a larabce alamar min ta zama tabi'idiyya ita ce idan ya zama cewa yasihu an yahulla mahallaha kalimatu ba'du, inda zaka iya daukar kalmar ba'du ka sa a madadin wannan din, wannan min din, kuma magana ta dace, to wannan min tabi'idiyya ce. Kamar yadda za a ce minan nasi, zaka iya cewa ba'dun nasi, kuma ka gane can bai kuskure ba. Ina fata mun gane. Yawwa, to wannan yadda ta zo kenan. Man yattakhidhu, man din nan da take ciki, kamar da muka sani ismu mausul ne, mubtada muakhar, minan nasi din shine khabar din, shi kuma muqaddam, ma'ana man minan nasi yattakhidhu, wasu mutane daga cikin, wasu daga cikin mutane suna wato rikar kishiyoyi, ko kuma wato sun dauki sun sanya kishiyoyi ga Allah subhanahu wa ta'ala, shine ma'anar yattakhidhu ay yaj'alu. An-niddu, abinda ake nufi da shi, dan al-andadu jam'in niddu ne, niddi shine ash-shabih wal mathil, ma'ana kenan ittakhadhu mufala wa nudhara, waɗannan mutane sun riki abubuwan kama da Allah, amma kuma ba kama ce ta zati ba, kama ce ta bauta, kamar da aka fassara mana yuhibbunahum ka hubbillah, wannan kuma ibada ake nufi. Yawwa, ma'ana ba su ce sun yi kama da Allah wajen sunayen Allah da siffofi ba, ba su ce sun yi kama da Allah wajen haƙƙin rububiyya ba, amma haƙƙin uluhiyya suka ɗauka suka ba su, kuma haƙƙin uluhiyya haƙƙi ne na Allah, babu wanda ya cancance shi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Yuhibbunahum, za mu ga an sa bamiri ya zama bamirin jam'i ko? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, sai aka ce yuhibbunahum, to wannan yuhibbunahum sifa ce ta andadan, dama andad ya zo nakira, ma'ana daga cikin mutane akwai wanda suke riƙar kishiyoyi waɗanda suka bai wa kamanni ta hanyar aikin da suke musu, suka ba su kama da Allah, sai ce yuhibbunahum, su waɗannan andad ɗin siffarsu ita ce waɗancan mutanen yuhibbunahum, suna son su. To anan abin da malamai suke magana, kaga al-andad galibi dama ana zancen waɗanda aka bautawa ne koma bayan Allah, kuma wanda Allah maɗauki saukar da waɗannan ayoyi a kansu na asali kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, me suke bautawa? Suna bauta ma in ma duwatsu ne wa in ma bishiyoyi, ko kuma abin da ya suka sassaka a kan sura ta mutum-mutumi suka zo suka aje a gabansu suna bautawa. To waɗannan kuma abubuwa in ana magana a kansu a larabce, idan zamiri zai koma kan waɗannan tunda ba hankali ne da su ba, wani zamiri ake ba su? Zamirin mace ko a larabce? Ba a ce yuhibbunaha ka hubbillahi ba, sai aka ce yuhibbunahum ka hubbillahi. Shin malamai suka ce me yasa? su ce an yi wannan ne don mura'atin ma'ana, don lura da ma'ana ta asali da duk wani mai bauta wa wani abu yake bauta masa, to ba yana bauta wa wannan icen ba ne da ya sassaka, ba yana bauta wa dutsen da ya je ya sassako ya yi mutum-mutumi da shi ba ne, yana bauta wa, yana bauta ma ma'anar sunan da ya sa masa, kasancewar suna sa musu sunayen salihan bayi, sunayen wasu annabawa, sai su zo suna bauta musu. Kaga lura da wannan ma'anar, shi yasa aka kawo damiri da hum, ba a ce ha kamar yadda aka saba ligai da aqil ba. Wannan yana cikin hikimomin da malamai suka ambata. Kasancewar kuma masu bautawa waɗannan abubuwa din suna bauta musu ne da irin waɗancan manufofi na cewa waɗannan abubuwan tanfa'u wa tadurru. Ko ba haka bane, ma'ana suna amfani, za su iya jawo mutum amfani. Duk mai bautawa wani abu in ka tambaye shi bautan nan da kake yi wa wannan tana amfanar ka ko kuma yana da damar da zai amfane ka da wani abu, zai ce maka eh yana bautan ne don zai amfane shi, ko kuma yana tsoron wata cuta kar ta zo ta same shi, don haka ya je wurin sa ya nemi tsari ya makale. To wannan ma'anar ita aka hango, shi yasa aka ba su damirin masu hankali, ba a ba su damirin marasa hankali ba. Da fata mun fahimta. Sannan abin da ya shafi wannan faɗin Allah maɗauki da ya ce yuhibbunahum ka hubbillahi, malamai sun yi magana akan wannan. Akwai maganganu biyu na malaman tafsiri, mashhuran maganganu akai me ake nufi da yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su kamar san Allah, haka zahirin lafazin yake ko? To me ake nufi? Su waɗannan masu shirka da suke bautawa wani wanda ba Allah ba, Allah maɗauki na ba mu labarin cewa sun riƙi waɗannan allolin nasu ne suna bauta musu, suna son su irin san da suke wa Allah. Wannan ɗaya ce daga cikin ma'anoni, ma'ana suna son su irin san da suke wa Allah. Wasu kuma suka ce a'a, ana nufin suna son su irin san da muminai suke wa Allah. Kun gane bambancin abubuwan guda biyu? Ma'ana ta farko suna son gumakansu, suna son abubuwan shirkan nan tasu daidai wa daida irin yadda suke son Allah. Kun ga an yi mai shirka aka yi wajen ma'anar me suka aikata, ma'ana irin yadda suke son Allah, to haka suke son waɗannan abubuwan da suke bauta wa gumakan nan. Mun ji ma'ana ta farko? Yawwa. Shi kuma ma'ana ta biyu shi ne suna son waɗannan al'andad, kishiyoyin nan, suna son su kamar yadda muminai suke son Allah. Duk wannan an samu malamai da suka bada wannan fasara, duk da cewa suna rinjayar da ma'ana ta farko akan ma'ana ta biyu, saboda abin da zai zo da za mu ji a cikin aya ɗin. Ita ce faɗin Allah maɗauki da ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi, waɗanda suka yi imani sun fi tsananin soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna fahimtar abin da ke faɗa? Ma'ana biyu da aka faɗa a baya, ko dai ya zama abin da ake nufi yuhibbunahum ka hubbillahi, su mushrikan nan suna son gumakansu irin yadda suke son Allah. Wannan ma'ana farko kenan. Ma'ana ta biyu suna son su irin yadda muminai suke son Allah. Darajar soyayyar da take cikin zukatan muminai ga Allah, to irinta su kuma suke wa abu abinan waɗannan kishiyoyin nasu, abun bautan nan tasu, gumakan nan nasu, suna ba su irin wannan darajar su ma a zuciya. Mun gane wannan? To da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suka yi imani sun fi son Allah subhanahu wa ta'ala. Tunda aka kawo abun a babin tafdili, tafdili a larabci duk abin da ya zo a lafazin af'al, in an ce af'al afdalu akramu a'lamu ashaddu, duk waɗannan a wannan babin suke, ma'ana wajen muqarana tsakanin wani abu da wani abu, a ce fulanun a'lamu min fulani, wane ya fi wane ilimi. Kaga babin tafdili ne a babin ilimi, fulanun arhamu min fulan, wane ya fi wane rahama da jin kai. To nan tunda aka ce ashaddu,
waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi sun fi son Allah kaga kenan daga wa daga waɗancan mushrikan to ta ɓangaren me na farko suna cewa hubban shine tamyizi ne domin masdarin in yazo bayan af'alu taf'il ma'anarsa yana zuwa tamyizi ne tunda an ce ashaddu ɓangaren me ma'ana sun fi tsanani sai kamar mutum ya tambaya ne to sun fi tsanani wajen me sai aka ce hubban wajen soyayyarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ma'anar tana nuna mana ashe waccan ma'ana ta farko ita ce tafi daidai da aka ce waɗancan mushrikai suna son gumakansu irin yadda suke son Allah ma'ana kenan suna son Allah kuma suna son gumakansu ba cewa ake ba sa son Allah ba duk mutumin da yake yana bauta ma wani abun bauta in ka tambaye shi kana son Allah zai ce yana son Allah Allah fa wannan dai da muka sani Allah mahalicci Allah da ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk masu shirka sun yadda da shi a matsayin me akwai shi kuma a matsayin ubangiji ne shine ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicce su shi ya halicci komai da komai amma inda ake ta baba ake rikici shine wa za a dauki bauta a baiwa wa za a so fiye da komai to anan magana take wannan shi za mu zo mu ji insha Allah a cikin waɗannan ayoyi din to Allah madauki da yake cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah malamai suka ce nan ma akwai ma'anoni guda biyu in muka dauki fassarar farko ta cewa yuhibbunahum ka hubbillahi ma'ana suna son su kamar yadda suke son Allah to abinda ake nufi shine anna almu'minina cewa mu'minai ahabbu ashaddu hubban lillahi min hubbil mushrikin ma'ana san da mushrikai ko mu'minai kai suke wa Allah yafi san da mushrikai suke wa Allah ai wannan ya bayyana ko tunda a nan farko ta can wajen yuhibbunhum ka hubbillahi an ce me suna san Allah kuma suna san waɗancan mushrikai irin yadda suke san Allah sun wato hada su wuri ɗaya irin soyayya guda ɗaya da suke musu shi yasa suka zama masu shirka to kaga ashe kenan in muka dauki wannan ma'anar sai mu ce walladina amanu ashaddu hubban lillahi min me hubbil mushrikina lillahi ma'ana san da mu'minai suke wa Allah yafi san da mushrikai suke wa Allah sai malamai suka ce to anan saboda me saboda san da mu'minai suke wa Allah so ne mai ikhlasi duk mu'mini yana san Allah ne da ikhlasi tsagwaron ikhlasi ne a zuciyarsa babu shirka san waɗancan fa san me san shirka ne domin suna shirka da Allah da kuma wani daban shi ma suna san sa kun ga ma'anar ta bayyana yawwa wata ma'anar ta biyu shine in aka dauki ma'anar wancan a cewa yuhibbunahum ka hubbillahi ma'ana suna son gumakansu irin yadda mu'minai suke son Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce ma'ana ta biyu ai ko to in aka dauke ta to za a fassara wallazina amanu ashaddu hubban lillahi sai a ce shi kuma abinda ake nufi ashaddu hubban lillahi min hubbil mushrikina li asnamihim mun gane nan shi ma ma'ana mu'minai sun fi son Allah tsananin soyayya da gafinta da ƙarfinta da ke cikin zukatansu ya fi ƙarfin soyayyar da ke cikin zukatan mushrikai a irin soyayyar da suke wa gumakansu ya fita ya bayyana sai malamai suka ce shi kuma wannan saboda meye suka ce saboda su mu'minai irin san da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala a so ne da yake thabitun fis-sarra'i wad-dharra'i soyayya ce soyayyar mu'minai ai suna son Allah ne a halin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma halin bala'i da tashin hankali ko idan mu'mini hankalinsa a nitse yake yana buƙatar wani abu Allah yake roƙo idan yana cikin damuwa ma yana buƙatar wani abu Allah yake roƙo amma su kuma mushrikai da suke bautawa gumaka nasu tasu soyayyar ga gumakansu ya take soyayya ce na qisa li annaha thabitatun faqat fi ad-dharra'i la fi as-sarra'i ko wato soyayya ce da suke musu a halin bala'i da tashin hankali amma ba sa son su a lokacin da suke kwanciyar hankali ngani in suna cikin kwanciyar hankali in suna cikin kwanciyar hankali kai a lokacin suke bauta musu amma kuma lokacin da ba sa cikin kwanciyar hankali me suke bautawa sai su koma zuwa ga Allah aka san abin da na faɗa ma'ana thabitatun fi sarra'i la fi darra'i ngani abin suna bauta musu ne tabbatacciyar bauta in suna nutsa suna kwanciyar hankali amma idan suna cikin tashin hankali sai su juya su roki Allah subhanahu wataala wannan haka ake ko ba haka ake ba ka tambayi ko dake wannan baka bukatar ma tambayi kowa karanta alqur'ani Allah madauki ya ba mu labari na farko dai tabbatar da cewa sun yadda da Allah a matsayin ubangiji me dalili akan wannan Allah madauki ya ba mu labari wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su suwa mushrikai da suke bautawa Lata da Uzza da zaka je gaban su lokacin da mutum yake sujada ga Lata ko Uzza ko ya dauko dan taurar sa ya yanka da sunan Lata ko Uzza sai ka tsaye da shi kace kai bawan Allah da Allah waye halitta sammai da ƙasa sai ce Allah ne to da zaka tambaye shi me yasa kake bauta ma wannan wannan abin da suke ai bauta ce ko tunda za a zo neman tsari gurin su neman zaman lafiya gurin su neman a yanka dabba da sunan a samu tabarruki duk waɗannan gumakan ake wa tare da cewa an yarda da cewa Allah na sama shine ya halitta sammai da ƙasa in ka tambaye su haka za su ce wannan fa Allah ne ba mu labari mun fahimci wannan amma da za su shiga cikin tashin hankali da musiba me ne faru wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila al barri idza hum yushrikun nas alquran ne wannan ba tafsiri bane idan suka hau jirgin ruwan su suna cikin tafiya sai jirgin ruwan ya motsa zai kada yana kadawa zai kife da su da'u Allah sai su roki Allah ya Allah ya Allah Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tsare mu ya Allah kar ka kifar da mu da wannan jirgi har ma ya siffanta akai qualifying ita wannan addu'ar da suke da cewa mai mukhlisina lahu dinna aka kawo addini cewa suna tsarkake addini me addini anan du'a'i ashe addu'a addini ce a roki abun bauta ya Allah kai mun kaza kai mun kaza wannan addini ne shine mafi kololon matakin addini to sai ce mukhlisina lahu din amma falamma najjahum ila albarri yayin da ya tsere da su zuwa sararin ƙasa idahum yushrikuna sai ga su suna shirka sai kaga sun koma suna bautar abubuwan da suke bautawa Lata da Uzza din nan sai a tuno sunayen su wannan hakikar ya kamata duk musulmi fa ya fahimce ta sosai akwai misali ina jin na taba ba mu wani lokaci an samu wasu majmu'a ne kirista su ma suna jirgin ruwa lokacin da zai kife da su ina tangal-tangal gaba ɗayansu da shugabannin nasu da wato masu bi kowa ya ɗaga hannu ya Allah ya Allah oh god oh god ake kiran Allah 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 ya Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu kowa hankalinsa ya tashi amma yayin da Allah ya tsirar da su kowa ya fito ana mammatse kaya kowa na kama rigar sa ya matse bayan an jike sai wani ce ko wata mata sai ta ce thank you Jesus thank you Jesus ma'ana mun gode Jesus ta godiyarwa aka biwa annabi Isa alaihi salatu wassalam maimakon a ce hamdalillahi wa shukran lahu ala annahu anjana wa najjana maimakon su ce mun gode wa Allah subhanahu wataala akan ya tsirar da mu to sai aka gode ma wani wanda ba Allah ba wannan ita ce tabi'ar duk wani mai bauta wani wanda ba Allah ba sawa'un gunki yake bautawa wani mutum ne yasa a gaba kabarin wani ne wannan shi ke jawo mutum har yayi mamakin kuma amma ta wani gefe yadda a zamanin yanzu zaka samu mutum da a halin natsuwa da halin bala'in duk ɗaya ne a gunsa zai kira wani wanda ba Allah ba ko idan tintibe zai yi ko mota ce za ta faɗi maimakon ya ce ya Allah ka tsare mu ya Allah kar ka bari a buga motar nan mota ta tafi tinkan tinkan za a buga kowa waye kamata ya kira Allah subhanahu wataala amma sai ka ji wani yana kiran ko rawanin wani ko wani waliyi ko wani shehi wannan ba karamin masifa bace wannan ita ce shirkar da ake fada cewa in mutum yayi ta fatana fidda shi daga musulunci mun fahimci abin duk irin halin da mutum ya shiga to kada ya kira sunan kowa sai sunan Allah subhanahu wataala domin a halin bala'in nan da halin natsuwa da kwanciyar hankali babu mai iya fidda kai daga wani abu da ka shiga babu mai iya taimaka maka sai wa sai Allah subhanahu wataala don haka laifi ne babba kuma shirka ce ba ta wasa ba wanda za ta fidda mutum daga addinin musulunci shi yasa kuma zaka samu har yanzu daga cikin irin mutanen zaka samu wanda yana san Allah yanzu mu koma kan magana tafsirin mahabba din zaka samu a cikin wannan mahabbar domin mahabba ce ta dauki mutum saboda yana tsananin soyayya ga gunkinsa ko sai ya kira shi a lokacin da yake bukatar ya taimaka masa ga Allah bai kira shi ba to abin takeicin shine ka samu a yanzu wanda da zaka yi masa magiya ka ce da Allah ka rantsi da Allah yace ya rantsi da Allah zai iya rantsi maka da Allah cikin sauki ko da ƙarya ne ko gaskiya ne akwai mutane da yawa ba sa damuwa yanzu da sai muka wallahi tallahi kuma ƙarya suke yi amma in mai girmama wani mutum ne ko mai girmama wani abu ne daban ko wani wali ka ce dan darajar wani sai ka faɗi sunan wanda yake girmamawa ka rantsi mun da shi cewa wannan magana ta ka gaskiya ne zaka ga cewa ba zai rantsi da sunan wannan ko shehun ko waliyin ba sai idan gaskiya yake faɗa saboda me tsoron cewa wani abu mummuna zai same shi idan ya rantsi da shehinsa akan ƙarya akwai wannan ko ba ai tambaye ku nake akwai ina san amsa ne yawa to wannan ita ce sura ɗaya daga cikin surorin mutum ya so wani abu irin yadda yake san Allah subhanahu wataala mun gane wannan wannan soyayya ce wadda take ta shirka da za ta wato ruguzawa mutum musuluncinsa ta sa shi ya zama ba musulmi ba Allah ki yashe mu Allah tsare wannan bayanin ta ga mutane wajibi ne saboda da yawa daga cikin mutane suna yi amma bisa jahilci la'alla wani idan yaji zai ce a to in haka ne ko insha Allah ba zan kara ba yawa wannan shine kuma dama babban abin da yake wajibi a bayyana wa mutane duk abin da zai lalata musu addini ya cire su daga zumra da wato gungun mu'minai ya sa su a kuma wani gungu daban wanda ba na mu'minai ba wannan abun yana da hatsarin da wajibi ne akan malamai su yi bayanin sa da dalilansa yadda yazo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu zamu ga cewa zama da misalai ne akan wannan abun dan mu ga girman sa da yadda ake wasa da shi alhali ko yana da hatsari akwai mutumin da zaka samu har yanzu zai ce maka shi da yaje ziyarar Ka'aba wanda yaje ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me ya hukunci wannan magana akwai bambanci wanne ne yafi girma da Ka'aba da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasa wani yanzu zai ce a'a ina kabarin annabi yafi saboda shi ai annabin ne a ciki ko shi kwacal ai ba Allah ne a ciki ba haka wani yake cewa amma zancen shi ne wanne ne Allah subhanahu wataala ya sa shi a matsayin zuwansa a matsayin ibada Ka'aba ko aka wajabta tawafin sa amma ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustahabbi ne idan mutum ya je Madina ya je ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallama addini ne ba a ce ba addini bane amma kuma ba a fifita wannan ibadar akan dawafi da mutum zai a Ka'aba ko ya fifita shi akan aikin haji na taba jin wani yana cewa wai ana jita-jita an ji cewa wai hukumomin Saudiya sun kusa sa doka wai za su sa doka a cire zuwa Madina ma daga cikin aikin haji shi ne sai yake cewa to shi ko daga ran da aka yi wannan dokar shi amma yadda yake bada labari yana bada labari ne amma faɗi abin bana za a fara ba rawar can ne ba ya ce bana za a fara shi ya ji kun ga jita-jita ce amma kawo ta gun karatu kuma ya faɗa har ya hukunci ya ce me ya amfanin hajin da ba a je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in haka ne to daga ranar ya gama haji kwata-kwata ba ya fasa ba zai sake yi to waɗannan abubuwan suna daga cikin siffofi na masu wuce iyaka wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne wajibi zan zo magana akan sa yanzu insha Allah mu ji darajar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yadda take hakikatan da kuma yadda ya kamata a yi ta a bi ta don haka zamu gani cewa yanzu misali shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san sa da muke yi wanda irin so ne don Allah ko ba haka ba yawa muna san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzo ne na Allah ba kawai saboda kasancewar sa sunan sa Muhammad ibn Abdullah ba ai ba dan wannan bane kawai ko yawa dan akwai wasu masu sunan Muhammad ibn Abdullah amma wannan Allah ne ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan halitta kuma ya zabe shi yace shine manzon sa duk wanda zai shiga aljanna sai ta hanyar sa to ka ku tilas ka so wannan bawon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a mutum musuluncin sa ya zama daidai baya san manzon Allah kuma ƙarya yake sai zai shiga aljanna baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ne a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya za a yi a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji wannan wannan zai sa ya kai mu ga mu yi magana insha Allah akan ita kanta soyayya dan mu fahimci wannan ayar yadda ya kamata soyayya me ake nufi da ita tunda ai wannan ayar tana da alaka ne da maganar soyayya ko suna san su kamar yadda suke san Allah mun ji ma'anar waɗannan abubuwa ta bangare biyu ta bangaren irin soyayya da kuma fifikon soyayyar mu'mini akan wannan kamar da ya gabata to malamai musamman zan faɗa mana Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Rawdatul Muhibbin ya tattauna wannan mas'ala malam Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin Tafsirul Aziz al-Hamid shi ma ya tattauna wannan mas'ala me so sai je koma akwai malamin mu da ya rubutu akan huququl Mustafa sallallahu alaihi wasallam haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rubuta littafi mujalladi biyu manya da ya rubuce akan menene haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umma ina cikin manya manyan littafai da aka rubuta akan wannan fage din malam Muhammad bin Muhammad al-Tamimi ya rubuta wannan littafi mai muhimmanci akwai kuma littafai da dama dai da mutane suka rubuta akwai wani abokin karatun mu yanzu da ya rubutun sa na masters akan mahabbatul mustafa sallallahu alaihi wasallam ko kuma huququl mustafa sallallahu alaihi wasallam baina التفريط والإفراط وتسمى ذن الله صلى الله عليه وسلم دهكما حقو إنسا سكان وتئيكا دهكما جزاوة يو يدى شما زمزومي بياني موان أنه إن شاء الله نابت وانا مصادر نيدي كتان دي نغسكي ورقود يدى دالب إلي مزي يكوما يقوات أن الأبوبوا دي أما دم فائدة الوان دبا كران تاوات إنزي با سوية تاكسو كشي كشي دبان دبان kashin farko akwai soyayya ta bangaren umumi ita kanta kawai ka kalli kalmar soyayya a jumlace general kallo kawai a ce soyayya me ake nufi da mahabba to ta kasu kashi biyu akwai mahabba mushtaraka akwai mahabba khassa soyayya da take akwai ishtiraki ba shirka ba yawa haduwa ta hadu da wasu abubuwa din ma'ana za irin ta za a yi wa Allah za a yi wani wanda ba Allah ba soyayya ce wanda ba matsala a cikin ta akwai kuma soyayya khassa wanda ba a yi wa kowa sai Allah ita ma za mu zo mu ji daga cikin waɗannan wannan amfanin ka ji su shine dan ka san irin soyayya da kake wa wani abu a wani aji za ka sa ta kuma yaushe ne soyayya ka za ta zama bauta ce ga wani yaushe ne ba za ta zama bauta ba ai wannan yana da amfani mu sani ko ba haka ba yawwa kashi na farko a cikin wannan al-mushtaraka din wanda yake akwai tarayya cikin ta din mahabba tabi'iyya ita ce mahabba ta dabi'a ka mahabbatin ja'i li ta'ami kamar yadda mai jin yunwa yake son abinci kamar yadda mai jin kishi yake son ruwa a kaga wannan dabi'a soyayya ce ta me ta dabi'a yawwa wadda ba ta da alaka da girmamawa ba komai na girmama ba ka cewa ina cin abinci ne dan in ina san abinci ne dan in girmama shi babu girmama abinci yawa nan da girman ma ai ba ka ci shi ba ma ko ba ka bane ba za ka sa shi a baki ka tauna ba da kana girmama shi ashe ba magana ce ta girmamawa ba soyayya ce ta abin da zai amfane ka mi sauri saboda lokaci idan mun gama waɗannan abubuwan baki daya su shigo ciki na biyu akwai mahabbatu rahmatin wa ishfaqin akwai soyayya ta rahama da tausayi zaka kana san misali kamar san da uba yake wa ɗansa jariri dan karami ya ja shi rungume shi ya ta yawo da shi ya sumbace shi me kake so irin wannan ai tausayi ne a zuci kuma babu wanda zaka tambaye shi kana san danka ya ce baya so ai wannan soyayya ce ko to wannan soyayya ce mushtaraka bata da matsala ita ma la tastalzimu ta'zim bata da alaka da ta'zimi girmamawa kaga mutum yana son ɗansa ne ba dan yana girmama ɗan ba ko yana son sa saboda ɗansa ne juz'i ne nasa bangare ne nasa da Allah madauki ya arzuta shi da shi a nau'i na uku na wannan mushtaraka mahabbatu unsin wa unfin soyayya ta ɗeba kewa da neman a haɗu a haɗa kai a kusanci juna wannan ita ce soyayyar da akan same ta a tsakanin wasu mutane da wani abu ya haɗa su ko soyayya tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa mutum da ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya kawai ko uba ɗaya kawai ko kuma mutum da ƴan uwansa a addini ko kuma ƴan uwansa a wata sana'a misali soyayyar ɗan acaɓa da ɗan acaɓa ai akwai ta ko yadda zaka ga cewa ko wani abu ne ya faru tsakanin wani dan acaɓa da wani wanda ba dan acaɓa ba in ya acaɓa suka zuwa suke goyon baya dan uwansu haka soyayyar dan unguwa da dan unguwarsu soyayyar dan gari da dan garinsu soyayyar dan ƙasa da dan ƙasarsu irin waɗannan dai soyayyar har yanzu masu sai da kayan kaza a tsakaninsu masu sai da kayan gini masu yin gini masu teloli duk waɗannan akwai alaƙoƙi dai da suke tsakanin junansu wannan soyayya ce ta unsin wa ulf wannan ita ma ba ta da alaƙa da ta'zimi ina fata mun fahimci wannan yawwa waɗannan nau'o'i guda uku gaba ɗaya waɗanda suke ya inganta a so halitta da su ma'ana har yanzu akwai soyayyar miji da mata duk suna shiga cikin waɗannan yawwa ya halatta kaso ɗan adam ɗaya daga cikin irin waɗannan soyayyar babu laifi a kansu kuma sannan samunta ba shirka ba ne kamar yadda za a samu a cikin mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala walihada kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa zaka ji yana son su yana son abu mai zaki halwa kamar alawa yana son kuma zuma har yanzu a cikin mutane yana son matansa daga cikin waɗanda ya fi so Aisha yana kuma son sahabbansa daga cikin wanda ya fi so a sahabbansa Abubakar babanta ko kamar da aka tambaye shi wata rana Amr ibn al-As ya tambaye shi radiyallahu anhu yake cewa ya Rasulullah man ahabbu an-nasi ilayka kaga nasi yace nasi mutane yawwa da yace ma ahabbu shay'in ilayka menene ka fi so kwata kwata tunda shay'in komai zai iya shiga ciki Allah ma shay'i ne kamar zai faɗa don haka ba zai faɗi wannan ba sai ce Allah maɗaukaki ya fi so amma tunda aka ce a habbun nasi sai ya ce Aisha sai ya fahimci daga cikin mata ake nufi sai aka ce to wa minar rijal a mazafa sai ya ce abuha babanta kaga ashe kenan yana son mata yana kuma son Aisha musamman a cikin matan yana son sahabbansa yana kuma son Abubakar musamman fiye da sauran wannan misali ne to haka nan wannan nau'o'i na wato mahabba nau'i na biyu al-mahabbatul khassa soyayya ta musamman kamar da sunanta yake shine allati la tasluhu illa lillahi wadda ba ta inganta ba ta cancanta ba ba daidai ba ce a yi ta ga wani sai Allah wahiyar mahabbatul ubudiyya wannan ita ce soyayya ta bauta almustalzimati lizzulli wal khudu'i wadda ta lazumci sai ka kaskanta ka sakko kasa ka risina to wannan ba a yi kuwa ita sai Allah wata azimi da kuma girmamawa wa kamal ta'ati da cikar da'a da'ar da zaka rufe ido kawai kace duk abin da ake so zaka yi to ba ai kowa sai Allah ko duk abin da ake so kai na'am zaka yi to ba ai kowa irin wannan sai Allah wa itharuhu ala ghairihi da kuma fifita shi akan waninsa kada a samu wani a fifita shi sama da Allah ko wane ne shi ko menene shi bai kai Allah ba mun fahimci wannan abu a cikin halittun sama dukkan annabawa daga jibrilu shugabansu zuwa ƙasa babu wanda ya kai Allah to kada a fifita wani a cikin su sama da Allah mun gane wannan a cikin aljannu kada a fifita kowa akan Allah subhanahu wataala a cikin mutane daga shugabanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin mutane ya fi kowa daraja to kada a fi sansa sama da Allah subhanahu wataala hakanan har zuwa na ƙasa makaskancin kowa a cikin mutane wanda ya fi kowa kaskanci shi ma kada a so shi sama da Allah subhanahu wataala mun gane wannan yawa ma'ana kenan Allah shi kadai kuma Allah shi kadai kada a dauki wani a bashi matsayin da yake ko kusa da na Allah ko a ce yayi daidai da shi ko sama da Allah subhanahu wataala babu wanda yake kama wato kusa da Allah subhanahu wataala ko wane ne shi tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halitta ya fi kowa daraja da kima wajibi ne mu girmama shi kamar da zamu zo mu magana amma a bashi siffa ko suna na Allah to wannan haramun ne shi da kansa ya hana in aka haka shi ma an yi shirka da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga wata rana wani mutumi yazo sai yake ce ma yake ce masa masha Allah wa shi'ta me hukuncin fadin wannan abinda Allah ya so kai ma kaso a gurin malaman tauhidi wannan shirka ce wace iri babba ce ko karama babba ce ko karama masha Allah wa shita yawa karama ce kamar rantsuwa ne da wani wanda ba Allah ba to kun ga wannan karamar shirka fa yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fada ce aj'altani lillahi niddan yanzu kai ka sanya ni in zama kishiya da Allah kaga ashe kenan yin karamar shirka ma da Allah kamar sanya kishiya ne ga Allah subhanahu wataala cikin wani abu in annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to ina ga mutum yazo ya bude bakin sa ya ce ya annabi kai mun kaza ka bani arziki kai mun kaza kaza ko yaje kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon sa wanda wannan abun babu mai haƙƙin yin wannan abun sai Allah kada ka dubi cewa wai an ga rashin girman annabi ba haka ake nufi ba a'a girman Allah kai din ake so ka gani kai ma in kaga girman Allah to zaka ga cewa Allah fa yafi annabi akwai bukatar wannan tambayar ma ai ba bukatar ba ai tambaya yawa Allah madaukaki yafi kowa yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi duk wani mutum dan haka haƙƙin Allah shine a baiwa Allah shi kadai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a bashi nasa amma ba a ce wai da Allah da manzon Allah matsayin su dai ba wanda ya faɗi wannan ya fita daga addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din yazo da shi kun gane wannan abu shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yana nan ba zai yadda a faɗi wannan irin maganar ba kaga ga irin wannan da bata kai wannan ba ma ya hana kuna fahimtar abin aiko to ballantana a ce wanda za a dauke shi a matsayin ubangiji kuma za mu zo dai kan waɗannan insha Allah nan gaba to don haka wannan ita ce ibadar ko kuma irin soyayyar da wajibi ta zama ga Allah ita ce kuma wato soyayya ta tauhidul ilahiyya sanda yake samuwa sakamakon daukar ta'alluhi ta'alihin Allah a dauki Allah madaukaki a matsayin shine abun bauta shi kadai za a bauta masa to wannan irin soyayya da take cewa cikin wannan kenan wanda kuma ta kunshi bin umarni da bin da kuma wato hanuwa daga hani duk wannan soyayyar tana cikin waɗannan shi yasa malama suke cewa wannan shine sirrin ta'alluhi sirrin duk wani ta'alluhi a dauki abun bauta to babban siffar da take cikin ta'alluhi ita ce soyayya irin wannan bi ma'ana shi yasa malama suke cewa al-ilahu ma'anarsa shine ma'aluhi ai mahbubi wa ma'bud in an ce ma'aluh abinda ake nufi da shi shine abinda ake son sa kuma ake bauta masa wa asluhu min at-ta'alluhi asalin sa an samu daga ta'alluhi ta'alluhi shine ma'anar ta'abbudi a bautawa Allah allazi huwa akhiru marahibil mahabbati ajerin soyayya ta'abbud shine mafi girma ka kure soyayya kenan mun gane wannan ko hadin ne ta so to za a yi kenan a saurara ko a ci gaba
to ai akwai su a waje ko stay
a nan zan dauke mu koma littafin rawdatul muhibbin da kuma madarijus salikin na nawai na ibn al-qayyim al-jawziyya ku hakuri yau da rasul namu duk akan soyayyen nan ne la Allah kansa lokacin zai tafi a ya jera mana soyayya zuwa mataki guda tara mataki na tara matakin farko shine abin da yake kira al-alaqa matakin farko kafin a samu soyayya shine ake cewa alaqa ai sai an samu alaqa ma ka san abu kafin ka so shi ko yawa shine tushen farko na biyu shine al-irada irada shine mailul qalbi karkatar zuciya zuwa ga abu in an samu alaqa to sai a samu karkata sai ka ji zuciya ta karkata zuwa ga wannan abin da ake so na uku shine as-sibaba as-sibaba shine kwarara shine insibabul qalbi kan sibabil ma'i kamar yadda ruwa yake kwararwa zuwa ga zuciyar da abin da ake so din nan haka ga da zuciyarka ta kwarara zuwa ga zuciyar wannan abin da kake so yadda ruwa yake kwarara a daga sama a ƙasa ko kuma daga wani tudu sai ko ƙasa mun ji na uku kenan ko yawa bi haythu yamlikuhu sahibuhu wato ta yadda in mutun ya kwarara zuwa ga abu har ya zama cewa ai kaga idan ruwa ya zubo daga wani mazubi zuwa wani mazubi kamar ruwa in ka debo a rijiya in ka dauko shi daga gugan nan ai kana zuba shi a cikin mazubin da zaka dauka ka kai gida ko to daga lokacin da ka jawo shi daga rijiyan nan ai idan sabba fil ina'i in ya riga ya kwarara a cikin wannan mazubin da ka zo da shi ko daro ko tulu ka zo ɗiban ruwa ko jarka to ya zama mai kaman naki wannan ruwan ai ko yawa to haka nan zuciyar wanda kake so a mataki na uku tana kwarara zuwa ga abin da ake so din nan har ta zama ya mallake shi a saboda soyayya na hudu shine al-gharam al-gharam ma'anarsa shine al-luzum lazimta tsagar saboda soyayya sai ka lazimci abu ba za ka rabu da shi ba shi wannan kuma an dauko shi malamai suka ce kamar yadda ake da an dauko shi daga kalmar gharimi gharimi shine mutumin da ke bin ka bashi idan mutum yana bin ka bashi ai lazimtar ka yake ko yau ya bugo waya gobe ya zo kofar gida ya tsaya duk inda kake bi ka ranar albashi ka ganshi a gun akaunta ko ba haka bane saboda lazimtar da yake maka ba zai bari kai nisa da shi kudin sa ya bata ba to haka nan gharam shine abin da ake nufi da soyayyar da ta kai irin wannan an lazimci abin soyayya duk waɗannan irin matakan zaka ga masu soyayya su tsakanin su da ƴan mata suna amfani da waɗannan lafuzza din in ka samu larabawa da suke rubutu akan lafazin soyayya shi kansa ibn qayyim in ka karanta littafin nasa akwai abubuwa ai da dama da ya ambata wajen soyayya ta tsakanin namiji da mace wanda in ka karanta wani wurin sai ka ce nan malam ya dan abun nan yawa yayi wani zancen haka mai zurfi kamar yadda yake cikin nuniya a cikin nuniya yana wasafta aljanna aljanna ya wasafta ta duk abin da ake faɗa cikin aljanna sai da ya wasafta shi yayi kama da kaza mai kama da kaza da yazo kan ƴan matan aljanna sai da ya wasafta komai in nace komai to ban cika komai ba na jikin mace sai da ya kare shi ma sai ya ce gufran ma'ana Allah ya gafarta mana saboda ya faɗi abubuwan da la'alla babun su bane a faɗe su an dan saki alƙalami haka an faɗi wasu abubuwa to amma waɗannan lafuzza din saboda ilimi mutum ya san su yana sai abinda malamai suke amfani da su a wannan babi din abu na biyar ko mataki na biyar na soyayya shine al-widad al-widad wato ƙauna mai tsananin soyayya da take khalisa tsagwaren soyayya da ta riga babu komai a cikin ta banda soyayya ita shine al-wudad daga aka samu al-wud al-wadud ba yana cikin sunan Allah ba al-imam al-bukhari ya rawaito daga ibn abbas ne cewa al-wadud ay al-habib shine abin so yawa abu na shida ko lafazi na shida ko mataki na shida shine ash-shaghaf ash-shaghaf ay wasala hubbuhu ila shighaf qalbihi shighaf malamai sun tattauna akan me ake nufi da shighaf sun ce wani ko wata fata ce siririya da ita ta lullube zuciya to idan soyayya ta kai wannan shi ake ce ma ash-shaghafu saboda soyayyar ta huda jiki ta ratsa kashi da kargo ta shiga zuciya har ta ratsa wannan iyakar da wannan tantani ake ce masa ko wanda shine ya lullube zuciya to shi ake ce mai shiga yawa to idan zu abi soyayya ta kai wannan mataki na shida ana ce mata ash-shaghafu a cikin alqur'ani a kisar annabi yusuf da matar al-aziz ai akwai wannan ko qad shaghafaha hubban yawa soyayyarsa ta lullube mata zuciya ta shiga tsatsan zuciyarta ta gama kama ta har ta yadda ta saba wa Allah akan ganin da ta yi wa annabi yusuf mun fahimci wannan ai ko wannan mataki shaghafu ne abu na bakwai shine al-ishq ishq shine al-hubb al-mufrit alladhi yukhafu ala sahibihi minhu wa alayhi ibn qayyim abin da ya fada kenan shine soyayyar da ta wuce iyaka ta wuce duk wani mataki da ya kamata a ce an tsaya a kansa to wannan shi ake ce mai ishki wanda har ana iya tsoro cewa mutum zai iya fadawa wani kwari mun gane wannan ai akan samu wasu saboda tsananin soyayya da suke wa budurwa yace in ba ita ba sai rijiya ko ko duk abin da zai same shi akan ta shi ya yadda wani zaka ga yazo gabanta ya durkusa duk abin da kike so in miki ko wani idan ta ce masa ya dau reza ya yanka hannunsa zai yanka saboda yana son ta ana wannan ko ba ai in kana kallon fina-finan mushrikancin na India duk zaka ga wannan abu mutum ya dauki wuka ya sawa kansa saboda kawai soyayyar mace to wannan mataki ne na ishq yayi muni ya kai matukar da sai a tsore cewa mutum yadda mutum zai iya cutar da kansa saboda kawai yana son abin soyayya to wannan matakin kadan ne tsakaninsa da ibada da bauta mun gane wannan kuma wannan lafazin zaka ji da yawa daga cikin masu waƙoƙi irin na bid'a din nan zaka ji suna yin su da lafazin irin wannan ishki din wai suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa irin wannan son dabi'i kaji mutum ana rera kaman waƙoƙin da gidajen rediyoyin mu suke jarraban mu da irin kada-kadan nan da zaka ji wai a ce wani ma sai wai ana kiran su kasida kaji ana cewa wane ne zuciyar ta riga ta tafi zuwa gare ka ya rasulullah ai irin yadda ake wa samari ko ba haka suke ba to wannan irin lafuzan gaskiya bid'a ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin sa ake masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba saurayin ki bane baya bukatar ki aslan wannan kazamin bakin baya bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ai masa irin waɗannan lafuzza din soyayyar da ake masa tafi wannan zamu ji irin wanda Allah madaukaki ya umarce mu mu yi masa sallallahu alaihi wasallama akwai mataki na takwas shine at-tayyum mutum ya zama kamar wani dan maraya a tsakaninsa da abin da yake so saboda tsabar tazalluli tatayyum shine ma'anar tazalluli mun gane yawa tazalluli shine kaskanci ya zama mutum ya kaskanta sosai ga abin da yake so kaskanci mafi tsananin kaskanci to wannan bai halatta ba shi ma a wasu wurare din dangane da wato wani dan adam abu na tara kuma shine na karshe shine at-ta'abbud in aka ce al-mahabba da at-ta'abbud ma'anar su daya to ita ce Allah madaukaki yake nufi a wannan aya ne mun fahimta yawa ma'ana kenan ashe in kana magana akan wannan aya din yuhibbunahum ka hubbillah kar ka hararo ma irin mahabba ta dabi'a soyayya tsakanin da da uba soyayya tsakanin makoci da makoci dan gari da dan gari da wadancan abuwa da kuma soyayyar abinci soyayyar mata duk ba sa shigowa mahabbar da ake nufi anan wanda idan mutum ya dauke ta yayi wa wani wanda ba Allah ba ya zama mai shirka ya fita daga musulunci to ita ce wannan at-ta'abbud kun ga kenan ashe ya abudunahum ko ka ibadatillahi shine ma'ana abin da ake nufi suna son su so na ibada irin yadda suke son Allah subhanahu wa ta'ala so na ibada da fatan mun fahimci wannan yawa to wannan kenan ta wannan bangare din daga cikin nau'o'in soyayyar kuma har yanzu suka akwai kashi daban an kasa soyayya bi itibari ta'alluqiha bi mahbubiha ma'ana aqsamul mahabba bi itibari muta'alliqiha ka iya sashi haka bi itibari muta'alliqiha wato an kakkasa soyayya gurgurdan abinda aka rataye soyayyar akan sa ai wancan na farko da muka yi soyayya ce amma sai aka raba ta mushtaraka da kuma wace khassa ko to yanzu kuma kashe-kashen soyayya gwargwadon alakarta da abin so din ko abin da ake so to shine suka ce wannan ta kasu ita ma kashi biyu kashi manya-manya kashin farko akwai almahabbatun nafi'a soyayya mai amfani kashi na biyu almahabbatu darratul madhmuma soyayya wadda take mai cutarwa kuma abin zargi ba a san irin ta ba a san mutun ya so wani irin wannan soyayya din to muje wacce ce annafi'a din soyayya da za ta amfani mutun na farko ita ce hiyal lati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu ita ce duk soyayyar da za ta jawo wa mai ita abin da zai amfane shi menene babban abin da zai amfane ka ka samu sa'ada ta duniya da ta lahira to ita kuma wannan kashi uku ce na farko mahabbatullahi san Allah kaji kana san Allah nan kaga kenan in muka zo wannan kar ka dauko mana so irin soyayyar miji da mata alaka tsakanin Allah da bayinsa ba mato soyayya kai tsakanin Allah da bayinsa ba soyayya ce ta alaka irin ta namiji da mace ba hakanan alaka ta ko soyayya tsakanin mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon mu sallallahu alaihi wasallam ita ma ba soyayya ce irin wadda ake samu ta alaka tsakanin namiji da mace ba dan haka kar a kawo irin waɗannan lafuza iski hankali na tashi sai ka kama hannuna ina so in jini tare da kai waɗannan kalmomi ne wanda mutum ya dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai babban laifi sosai a ciki dan haka ashe zamu zo mu ji wancan ka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi dangane da Allah shi muke magana yanzu anan ko mahabbatullahi na farko kenan na biyu mahabbatun fillahi soyayya cikin sha'anin addinin Allah mun gane wannan me bambancin sa farko da wancan mahabbatullahi da kuma mahabbatun fillahi mahabbatullahi ita ce mahabbar Allah kaso Allah kaso zatin Allah kaso sunayensa kaso siffofinsa kaso abin da yake so sannan kuma mahabbatun fillahi shine kaso abin da Allah subhanahu wataala ko kuma kaso wani abu saboda Allah yana son sa shine mahabbatun fillahi kaso mu'minai kaso dan uwanka saboda yana kaso dan uwanka musulmi saboda yana son Allah kaso abin da Allah yake so kaso sallah kaso azumi kaso zakka kaso haji kaso dakin Ka'aba saboda Allah yana so duk waɗannan abubuwa din dan Allah ne yace mu so shi yasa muke so ina fata mun fahimci abin yawa abu na uku kuma shine mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillahi san duk abin da zai taimake ka akan da'ar Allah kaso duk abin da zai taimaka maka akan da'ar Allah subhanahu wataala zikiri karatun alqur'ani duk waɗannan ayyuka su taimaka maka akan da'a ko sauraron wa'azi zuwa karatu nafilfili duk wannan abubuwa ne da su taimaka maka akan da'ar Allah neman ilimi duk dai kamar da muka ambata wajtinabu ma'asihi da kuma nisantar saban Allah duk abinda zai nisanta ka daga ka saba wa Allah to kaso wannan abun shi ma mahabba ce ta musamman mun ji nau'o'in uku sune mene soyayya wata iri annafi'a mai amfani wanda za ta amfane mu ta biyu soyayya da take ad-darra al-mahabbatu ad-darra al-madhmuma yawa soyayya wadda take cutarwa kuma abin zargi ne ba a santa ita ce wadda tajlibu li sahibiha ma yadurruhu wa huwa ash-shaqa'u ita ce soyayya da za ta jawo wa mutum abin da zai cuce shi shine ya samu shakawa shakawa ko ita ya zama mai tababbe duniya da lahira ya zama a duniya ya kuskure wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana saba masa yana bin hanyar da annabi bai zo da ita ba a lahira kuma ba zai samu shiga aljanna ba sai ya zama dan wuta to duk soyayyar da za ka yi ta kai ka zuwa ka zama dan wuta to kada ka yi ta mun fahimci wannan to ga su su ma nau'i uku ce ilimi yana amfani idan aka karkasa shi haka haka zaka gane shi sosai musamman in ka tsaya ka fahimce shi yadda ya kamata to wato ta gudu ta farko a cikin wannan soyayya ta ko mai cutarwa ita ce a wannan tambayoyi ne ko tayi ita ce almahabbatu ma'allahi soyayyar wani tare da Allah soyayyar ne tare da Allah, ka dauko wani ba Allah ba, ko wani abu, sai ka so shi irin san da kake wa Allah, to wannan soyayya ce da za ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba? Za ta cutar, yawwa, domin ne za ta jefa ka zuwa ga abin da zai cuce ka. Abin da zai cuce ka ko a duniya da lahira shine shakawa, ka zama kana cikin shakiyai a yan wuta a ƙarshen lamari. Allah ya tsare mu. Abu na biyu, mahabbatu ma yubghiduhu, san abin da Allah yake ki. Duk mutumin da ya dauki san abin da Allah yake ki, ka mahabbatul fawahishi, kamar mutum ya rika jin yana san alfasha, ya saba wa Allah, ije ya zina, ya liwati, ya lalata, waɗannan abubuwa mahabba ce ai ga wani abu da yake so, ko san zuciyar sa yake san wani abu wanda yake idruhu, kuma zai iya kai shi zuwa ga shatawa, wato da tabewa. Abu na uku, mahabbatu ma taqta'u mahabbatahu an mahabbatillahi, san duk wani abu da zai yanke maka soyayya da kake wa Allah. Ai, akwai abubuwan da in kana son su, to za su yanke maka soyayya da kake wa Allah, ko hakko kuma su rage soyayya da kake wa Allah. A kamar san mata, so irin yadda za a kai shi matukar ya zama cewa ya nesanta ka daga bautar Allah, in aka so mace irin soyayya da ta wuce iyaka, wanda ake ce ma wancan iskin da muka bada misali, to in aka kai ga wannan soyayya ce da ba a san ta, mazmuna ce, domin za ta kai ka zuwa ga mai, zuwa ga ko dai ta raba ka da san Allah, ko kuma ta rage maka tsananin soyayya da kake wa Allah. Kaga ba a ce an kai ta ga shirka ba, an fahimci wannan, amma dai za ta rage maka soyayyar Allah, domin kana tare da wanda kake so din nan. Wani da za, idan aka kira sallah ta ce ka tsaya dai mu dan gama tadin mu, sai ya tsaya bai tafi sallan nan ba, kaga me ya faru anan? Yawwa, to irin waɗannan suna nan da yawa, misalan su a cikin irin waɗannan alaƙoƙi din. Wannan soyayya ce da za ta wato sa mutum ya zama ya yi nisa daga soyayyar Allah, daga kuma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yawwa, wannan su ne kashe-kashen da malamai suka kawo na wato soyayya. Mu iya maimaitawa kaɗan, za ku iya tunawa ko don kada mu cinye lokacin. Yawwa, amma dai akwai rabon farko, mushtaraka da khassa, ko? Yawwa, mushtaraka wadda ta kunshi nau'o'i iri-iri guda nawa? Guda uku su ma. Dame-dame, yawwa, ta muhabba tabi'iyya, kamar mai san abinci da abinci. Yawwa, da kuma me? Da kuma ta rahama, kamar ta uba da ɗa, da kuma ta ƴan uwa, ta ƴan wantaka, ko ta wata alaka da ta haɗa mutane, ko? Yawwa, wadda ita ce ta uns da ulf. Yawwa, wannan mushtaraka kenan. Sannan kuma akwai khassa, ita ce wadda ba a yi wa kowa sai Allah. Ita ce wace? Almahabbatu, yawwa, wadda take la tasluhu illa lillahi, ita ce muka bayani akan yadda za ta zama ba ta da ma'ana irin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan bai halatta ba a yi wani wanda ba Allah ba. Sai kuma kashi na biyu da aka zo aka sata zuwa wace? Zuwa ga an banda wancan kashi tara. Yawwa, wannan daban, mun gama da shi. Yana cikin wajen fassarar mu ne ga mahabba wadda take nufin ta'abbud, shine ya dauke mu muka koma sai muka dauko maratibin ta'abbud, maratibin mahabba ne wannan. Amma kashe-kashen mahabbar na biyu, nau'in kashin shine aka sa su zuwa ga nafi'a da darra, mai amfani da mai cutarwa. Mai amfanin nan kashi uku ita ma, san Allah, son fillahi, da kuma san abin da zai taimaka akan da'ar Allah. Na uku kuma, ko ni a gefe na biyu, shine abin da zai cutar, wato soyayya da za ta cutar da mutum ta sa shi zuwa ga hanyar da ba daidai ba, ita ce soyayya ma'allahi, ko kuma soyayyar abin da Allah baya so, ko kuma soyayyar da za ta wato nesanta ka daga son Allah, ko ta rage maka son Allah subhanahu wataala. A dunkule ai mun fahimci waɗannan abubuwa. To shikenan, mecece kuma hakikar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Muna da lokacin ko kare? Tayyib, to haqiqatu mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqanin sa me ake nufi? Wannan abun yana buƙatar a ce an masa lectureci da yawa, kuma dan wannan abun da za a faɗa a nan gaskiya ba zai wadatar ba, amma wannan bayani ne min haythu ma'rifatu al-qadr al-wajib, kawai gurgurdan abin da zamu san menene gurgurdan wajibi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dora mana in ba haka ba bayani akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wannan ya buƙaci lekcioci kai ya buƙaci littafai kuma malamai da masu rubuta littafai din da yawa ka duba littafin har yanzu ban faɗa mana shi ba dazu daga cikin littafai as-sarim al-maslul na ibn timiya da ya rubuta akan as-sarim al-maslul ala shatim ar-rasul wato zararren takobi akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban littafi ne mai muhimmanci kuma ya nuna matukar san marubucin nan da ya rubuta wannan littafin matukar san sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan masu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har waɗanda ba sa san sa wasu daga cikin malamai da suke kin Ibn Taymiyyah wani ya tafafada yake cewa wannan mutumin la'alla wannan littafin shi zai tsere da shi ya fidda shi daga wuta ya mai da shi aljanna amma an ba haka ba dan wuta ne a irin hukuncin da suka yi masa to amma wannan littafin suka ce ya cancanci ya fidda shi daga wuta ya sa shi aljanna to duk da cewa hukunci ne da aka yi masa gaskiya ba daidai ba ai an zalunce shi a ciki to amma hakikanin lamari ya fi karfin wannan lamarin a mai hakikanin san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya rubuta wannan littafin da kuma sauran maganganun sa masu yawa akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai ya kamata ko ya wajaba mu sani cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajibi ne kuma Allah subhanahu wataala ya wajabta mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so a zuci so da harshe so da gabuban jiki wannan abubuwan kun ga dai ai imani baki daya dama malamai sun kasa shi kashi uku ko al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani ko bil jinani yawa a imani abinda ake nufi da shi i'tiqadi ne aqida ce a zuci da furucin baki da kuma aikin gabubba to babu wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku wanda bai samu kasansa ba na wajibi da Allah ya wajabta mana na tilas mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko kuma ya wajabta mana kai huquqan za'idatan ala mujarradi al-iman bi nubuwwatihi Allah madauki ya wajabta mana akan zukatanmu ya wajabta ba harsunanmu ya wajabta ma gabuɓɓen jikinmu wasu haƙƙoƙi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun fi sun kuma wuce kawai mutum ya ce ya gaskata annabcinsa gaskata annabci kace ka yarda da annabi annabi ne wannan shi kadai bai isa ba ƙari akan haka akwai haƙƙoƙi da Allah madauki ya wajabta mana wajibi sai an same su sannan mutum ma ya zama musulmi ko da ya gaskata cewa annabi annabi ne in bai tsaya da waɗancan haƙƙoƙin ba zai kafirta kamar yadda zamu zo mu ji kuma sannan Allah madaukaki ya haramta mana ya haramta wa zukatanmu ya haramta wa harsunanmu ya haramta ma gabuɓɓen jikinmu wasu aqidu da wasu maganganu da wasu ayyuka waɗanda suke ƙari ne akan mujarradin mu ƙaryata manzancinsa mun gane wannan ma'ana idan mutum kawai ya ce ya ƙaryata bai yadda ma da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama menene wannan ai kafirci ne ko to ko mutum bai wannan ba to akwai wasu abubuwa kuma da aka haramta mana wanda ba ƙaryatawa bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su kansu abubuwa ne da suke rusa soyayya don haka haramun ne mu aikata su da zuciya da baki da kuma gabuɓɓan wato jikinmu da fata muna fahimta za mu ji misalai wamin ha daga cikinsu waɗannan haƙoƙi an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ahabba ila al-mu'min min nafsihi babban abu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama a zuciyar kowanne mu'mini to mu'minin yafi san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da shi kansa babu wani abu da ake san sa da yake wannan darajar banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ba Allah ba kun ga shi akwai bambanci ko yawa a cikin dan adam duk da zaka so to kada ka so shi irin san da za a ce ka fifita kowa ka fifita shi akan ka akan iyayenka da ƴaƴanka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko la yuminu ahadukum ko hatta akuna ahabba ilayhi min ومن نفسه ووالده من ولده ووالده من والده وولده والناس اجمعين mutum ba zai zama mai imani ba har sai ya zama ya fi sona inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da mahaifansa fiye da ɗansa da ya haifa fiye da kuma dukkan mutane kuma dama a cikin alqur'ani Allah ya ga mana annabi aula bil mu'minina min anfusihim ko annabi shine fiye da dukkan mu'mini fiye da su kawunansu ma'ana shi ya fi cancanta da kai akan kai kanka din ai kai kana ji da kanka ko ba haka bane kana da haƙƙi irin naka to haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka yafi haƙƙin ka akan kanka mun gane wannan akwai soyayya da take wannan yau ga dan adam dai da za a yi wanda ba Allah ba babu wanda ya samu wannan matsayi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma har yanzu mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallama san annabi sallallahu alaihi wasallama wajiba ce kuma sannan tana bangare ne na soyayyar Allah san annabi san Allah ne don me domin Allah ne yace mu so shi kaga ko yana daga cikin san Allah al-hubbu fillahi ko ka so abin da Allah yake so to Allah madauki ya gaya mana yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma ya wajabta mana shi ba mu so shi nasoshi suna nan a cikin alqur'ani da dama da Allah madauki ya gaya mana kuma sannan mu sani mahabbatullahi tujibu mahabbata ma yuhibbu Allah yawwa san Allah yana wajabta wa mutum lalle ka so abin da Allah yake so daga cikin abin da Allah yake so ko akwai me akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ashe kenan wajibi mutum ya so manzon Allah a matsayin cewa Allah ma yana son sa ba Allah ne ya dauke shi khalili ba me ma'anar khalili shi soyayyar ma da Allah yake masa ba irin soyayya ta kowa da kowa ba ta khulla khulla ita ce soyayyar da ta ratsa jini ta ratsa tsoka ta shiga ko ina bata bar ko wani bangare ba duk da zuciya da jiki da komai da gaɓuɓa suna son mutum idan soyayya ce tsakanin mutum da mutum kenan wani misalin ta kenan amma soyayya khulla ta Allah madaukaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khulla sai wanda Allah madauki shi ya sanya take dangane da kansa amma ya gaya mana ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin khalili kai manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa Allah ya dauke shi khalili kamar yadda ya riki annabi Ibrahim khalili dan haka fa wajaba bidhalika mahabbatuhu haqqan dan haka tilas ne mutun ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayya ta hakika kuma fa hiya mutafarri'atun an mahabbatillahi wa tabi'atul laha tana biyayya ne ga san Allah da kuma wato tana bi ga tsarin duk abin da Allah madaukake shi a so shi dan haka tunda Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan limitawa da muke yi wajibi ne a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce وبمقتضى هذه المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم saboda wannan abinda wannan soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take hukuntawa to yajibu wajibi ne muwafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam fi hubbi ma yuhibbu mun gane nan wajibi ne a dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen san abinda yake so ashe kenan kar a samu mumini yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wani abu sai muminin nan yace baya son abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to soyayyar annabi ta kai a gunsa shi baya son annabi ya fita daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan yawa kar a ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda annabi yake sallah ga yadda yake azumi ga yadda yake haji kai kuma sai ka ce a'a kai za ka tsaya yadda ka tashi kaga ana yi a garinku shine daidai malaman garinku nasu za ka bi ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallama to wannan an rusa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fahimci wannan abu ya za a mutum ya gane wannan sai da misali sau da yawa za ka samu mutane in ka kira su zuwa ga wani abu wanda yake sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga suna kiyamar su ba za su yi wannan ba dan ba su tashi ana yin wannan ba a garin su ko kuma malaman su ba wannan suka koya musu ba in zaka ba mutum uzuri kuma da yawa daga cikin mutane la'alla wannan ce mahangar su ba za ka ce musu makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma la'alla abinda suke nufi shine su suna ganin kai abin da kake cewa sunna din nan kai ne ka faɗe shi ko kuma malamanka su kuma sun zama malamanka ba su yadda da kai ba da kai da malamanka su abinda malaman su suke kai shine abinda za su yi ina ga mafi yawa wannan shine tunanin su ba wai suna ki bane saboda lalle sun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ana kawo wannan abin dan mutun ya ga girman abin cewa amma fa ya dauka idan dai mutum mai hankali ne kuma mai karatu mai biyayyar abubuwa in aka ce maka ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza kuma aka ce an kira ka kai ma ka zo kai irin nasa ai ba za ka dubi wanda ya gaya maka din ba sai ka je ka bincika haka yake a rubuce akwai wannan maganar sahihi ya ce daga Bukhari da Muslim da littafan sunna dai an rawaito wannan maganar in mutum ya yarda da wannan littafan kenan sai karbo sai ce eh hakikatan annabi ya faɗi wannan to in annabi ya faɗa yanzu sai ka dawo sai zama cewa karin da za ka yi kenan tsakanin waye da waye da karo ya koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma malaman garinku to anan sai ka duba wa kake fifitawa zaka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma malamanku sun fi kaga in kana son Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka aje abinda wani mai son ransa ko kuma yadda ya koya maka la'alla shi ma bai sani bane ko kuma son zuciya ne ya gaya maka wani abu in dai ya saba da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka aje wannan abun ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka koma ga Allah Allah zai tambaye ka wannan ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tambaye ka wancan na garinku ba ina fatan fahimci wadannan yawa wannan misalin kenan sannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne a zuciya mu girmama shi mu kuma wato so abin da yake so mu ki abin da yake ki sannan kuma mu yarda da abin da yarda da shi in yace bai yarda da abu kaza a matsayin addini ba to mu aje shi duk yadda muka dade muna yi ko shekara nawa akai ana yi ai ba akai shekarun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane inda misali kowanne gari ne kowanne gari da irin al'adar su ko kuma da irin yadda ake abu yanzu ku duba ku ga yadda mutane da yawa zaka rika jin su yanzu ana kiran sallah iri iri da yawa mutane ba su iya kiran sallah ba mutumin da zai ce maka ashhadu an la ilaha illallah haka yake kiran sallah amma zaka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ce kai kuma baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jahilci ko babu jahilci wannan jahilci ne bai san me ake nufi da illallah da kuma illallah ba yan ce ilallah ma'ana fa la ilaha babu abin bauta ilallah har zuwa ga Allah wannan tauhidi ne ko an rusa tauhidi rusa tauhidi ne kuma yanzu ka gauna ka koya masa sai ce an koya masa iya yi ba iya yi bane domin lafazin kiran sallah da karatun alqur'ani da me ake yi da larabci ake yi tunda da larabci ne wajibi ne akan kowanne ladani yaje ya zauna malamin da ya iya larabci ya koya masa yadda zai kira sallah ashhadu an la ilaha illa Allahu akbar ma tukun tun farko da yawa zaka ji mutane Allahu akbar a sa wata fataha da babu ita aka kuma sannan a ce bar kuma wannan haka yake yi shekara 50 da suka wuce haka yake yi in saurayi yazo ya ce masa baba ba haka bane sai sai zazzage shi yace tafi ba ma san izalar banza izalar rufi ko ba haka ake fadi ba alhali ba haka ya kamata ya kalla ba ya duba ya ga wai kiran sallan nan da Hausa ake yi ko ko da Larabci ake yi tunda ko da Larabci ake to sai je karanta ya aka koyar a cikin littattafai idan mutum zai je gun malami shi yasa amfanin malamai kenan ka je gun malaman zaure da muke da su a nan garin ka dauki iziyarka ka je a koya maka kiran sallah a iziya ya faɗi waɗannan lafuzan da yadda ake yi da yadda cewa kar a ce kaza kar a ce kaza ai ko daki daki don haka duk ladani kar yayi kiran sallah sai ya dauki iziya iya wannan gun wurin azan din nan ya je gun malami ya koya masa kowanne malami ne inda zai koya masa da larabci yadda ya kamata ina fatan fahimci abu to haka abun yake ya kamata mu gane addinin da Allah zai karba shine addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk addinin da bai zo da shi ba ta lafazi ta itiqadi ta aiki a gabubba to ba addinin da Allah ya yarda da shi bane kuma ba zai mutum ba zai samu ladai akan sa ba sai idan kuma Allah madaukaki dama mai rahama ne mutumin da ya dade yana yin abu akan jahilci wanda ya shekara 50 70 yana wani abu la Allah rahamar Allah shi Allah din shine mai yin wannan ba mu ba shi da yaga zuciyarsa la Allah ya yafe masa abin da ya aikata cikin jahilci amma in yaji an ce ba daidai bane to wajibin sa ya bar abin da ba daidai din nan bai koma abin da ke daidai wannan haka yake ba iya magana kiran sallah ba wajen yin sallar wajen biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daukar wata ibada daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba wajen fifita wani dan adam a kai shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kai shi ma matsayin Allah duk waɗannan yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da shi ba in aka yi shi kuma kowanne da hukuncin sa da abin da malamai suka ambata mana akai Allah mu dauki ya cewta shi yasa malamai suka ambata mana mutane sun karkasu kashi uku dangane da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi nawa kashi uku yau muna jin abubuwa uku uku ko kashi na farko ahlul ifrat inqisamun nasi fi mahabbati rasul topic din kenan rarrabuwar mutane inqisamun nasi fi mahabbati rasul sallallahu alaihi wasallam yadda mutane suka rarrabu dangane da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta muku su tayi ina jin da kansa shikenan kashin farko sune waɗanda suke wuce iyaka wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wuce iyaka wasu mutane suna cewa wai to shi san manzon Allah ma yana da iyaka ne wani zai ce ai komai na faɗa ni ban yi laifi ba wai Allah ne kawai ba za mu ce masa ba shi ta zaka ji suna cewa wani saboda reni ma wani ya ce wai abbansu kuma haka wasu ke faɗa ba wai abbansu ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum haka Allah ma yake gaya mana wannan ko qur'ani yawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba uban ɗaya daga cikin ku bane amma shi rasulullahi ne wa khataman nabiyyi wannan ba shi muke zance ba akwai inda irin waɗannan suna wuce iyaka za su kirkiro wasu ibadu nau'i nau'i na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da su ba kuma su kananaye su ce wannan ita ce san manzon Allah suna nan da yawa iri iri a kirkiro wannan a kirkiro wancan a kirkiro wannan wajen bukukuwa su maulidi su menene da makamancin wannan wajen nau'o'in ibada nau'in zikiri sai a fito da abinda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mutane shi ba amma sai a amfani da cewa ai tunda dai yaban manzon Allah ne ko kuma zikirin Allah ne to komai ka faɗa ma ya halatta a musulunci ba haka yake ba musulunci yadda yake shine kai abin da Allah ya ce kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai abubuwan da Allah ya ce mu yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi suna nan da yawa mun kare su mun gama cika su ko ba mun gama cika su ba ba mu gama ba su ake so ba gaba ɗaya rayuwar da zaka yi ko shekara nawa zaka yi a duniya a ce ka rayu akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine facin nasarar ka to ina ka kare na manzon Allah har zaka dauko na wani daban har a bashi suna mun fahimci abin dan haka kada mutum ya dauki wata ibada ya kanane wannan kuma ya ce duk wanda ma baya son wannan shine makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zalunci ne yau ba a yi wa mutum adalci ba idan aka kira shi maƙiyin manzon Allah saboda ya ƙi yin bid'a abinda za a yi ƙoƙari shi ne a yi ƙoƙarin a juyo da bid'ar a ga yadda ta shiga cikin musulunci da dalili na ƙur'ani ko da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mutum ya ƙi anan to sai a ce ya ƙi abinda Allah ya so ya ƙi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so sai ya zama maƙiyin manzon Allah amma kai ka zo da abinka na ce ba zan yi ba ni zan yi na manzon Allah kuma sai in zama ni ne maƙiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mun adalci ba ko to Allah madauki ya kyauta wannan masu wuce iyakan kenan hakanan wajen yabo zaka ji irin waɗannan kalmomin yabo a bashi a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi na ubangiji a ce duk duniya mallakar sa ce fa inna min judika dunya wa dharrataha ko wa min ulumika ilman lawhi wal qalami wannan kalma wannan magana ba ta da kyau ko ma wane ne ya faɗe ta a ce in an ce jud daga cikin kyautayinka daga cikin abin da ka mallaka za ka iya ɗauka ka bada shi shine me ad-dunya wa darrataha duniya da kishiyarta me sai ce kishiyar duniya lahira kaga ana ga annabi ne wai sallallahu alaihi wasallama ya mallaki duniya da lahira duk tasa ce to dan Allah me aka bar wa Allah wata rana ta faɗin wannan ai nake cewa wai shin Allah shi ba a kishinsa ne shi ba za a ce ina nasa abin da ya mallaka ba kullum sai an dauki mutum wai ba zai zama mai san manzon Allah ba sai ya dauki manzon ya zama Allah daidai tukun sannan za a ce kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne ina fata mun fahimci abin yawa komai a yi shi yadda dalili ya zo da shi ba kawai yadda zuciyarka da atifa ta ga ya kamata eh ai mu ya kamata duk abin da za a yi ba haka abin yake ba a'a ya kamata shine ka kawo daga qur'ani ka kawo daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da ya so ya kuma koyar har yanzu daga cikin nau'i na biyu ahlut tafriti sune masu sakaci wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma wannan sune irin murji'a irin yan aqidar jaham ibn safwan wasu cewa imani kawai ka yadda akwai Allah imani da Allah kenan imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ka yadda da manzancin annabi kawai ka yadda cewa shi manzo ne kai ta saban Allah kai duk abin da kaga dama kawai ba komai ai kai masoyin manzon Allah ne wannan aqidar mummuna ce mutum har ya dauke kawai inda yace yana son annabi ya yadda da annabi annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma sai yaje ya bata duk abin da annabin yace kada ayi wai shine aikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zina shi kuma ne yazo yace a kawo matan mutane har ma ai da sunan addini a ce za a samu su albarka mun fahimci wannan abu kaga wannan ba zai yi a ce annabi ya ce mana kada ayi zina kuma ayi ta a ce wai ladan za a samu ba wannan ba a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan yake ba a kiyaye Allah ya sauki a nau'i na uku sune alladhina tawassatu wadanda suka tsaya tsakiya suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar girman da ya cancanci a bashi ba su kai shi zuwa ga matsayin Allah ba amma sun yadda duk cikin halittar Allah ba wanda ya kai shi matsayi duk abin da Allah ya halicce shi daga tsiro bishiya teku dan adam aljani mala'ika namiji mace babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja da kima da wajibcin abishi a girmama shi wannan ita ce aqida duk mutumin da yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne fa adalci na farko ko na biyu ko na uku sannan kuma ba a yadda a ce kawai dan ka yadda da manzancin sa shikenan sai ka je kai ta sako ba a'a sai an bi abin da yazo da shi mutaba'arsa tilas a so shi shi yasa Allah madauki yake cewa li tu'minu billahi wa rasulihi ko sai ce me wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila nan Allah madaukaki ya rabe abubuwa ne guda biyu yadda za mu bambance mu gane haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayat tana ciki Allah kun ga ya kawo lafazin Allah da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai kuma sai ya ce dama li tu'minu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah nan da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ayi imani da su sannan sai ya ce wa tu'azziruhu kuma ku karfafe shi nan dole ma'anar wa ake nufi damirin yana koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akhir mazkur aqrabu mazkur kai shine mafi kusancin abin da aka ambata ma'ana ku karfafi ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yace a fito jihadi ku fito duk lokacin da yace a kawo taimako a taimaki addinin Allah ku kawo wannan kuma mun gani sahabbai sun yi azzaruhu ashadd ta'zira sannan wato waqiruhu kuma ku girmama shi girmama wannan nau'i kada ai muka koma cikin suratul hujurat farkonta Allah madauki ya gaya mana ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim kar ku gabaci Allah da manzansa sannan kuma yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy kar ku daukaka sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ya daukaka sautin sa akan sautin annabi haka nan kuma ya hana mu kira shi da sunan sa ya muhammad la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd kada ku sanya kiran manzon Allah a tsakanin ku ya zama kamar da kuke kiran junan ku ya wane a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wannan shi yasa zamu ga manyan magabatan mu irin abin da suke tun daga sahabbai ma ku duba ku ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ku duba Amr ibn al-As na sha ba mu labarin sa kafin ya musulunta yake cewa babu fuskar da ya tsana ya gani irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya musulunta sai ya zama cewa baya iya hada ido biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me girmama shi da kunyar da yake ji har yana cewa da za a tambaye shi ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin siffanta ce ba zai iya ba saboda bai kure masa kallo ba yana jin girman sa da kwarjinin manzon Allah a gaban sa yafi karfin ya tsaya ya kure masa kallo har ya ga yaya siffarsa take ya hancin yake ya ido yake ya kaza yake wannan fa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan irin su imam malik da ake wayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tafiya da takalmi ba ko a madina saboda yana ga in yayi tafiya a wajen wannan wajen kamar ya taka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo gaban mutane zai karantar da su hadisi sai yayi alwala ko ba shi da alwala dan karanta hadisi kawai sai yaji ya alwala wannan din menene girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk a cikin sunna yake amma a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mallaki duniya da lahira shine mai kaza shin wannan haƙin Allah ne ina fata mun fahimci abin ba shi baya buƙatar wannan kuma in yaji hanawa zai yi shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to daga cikin kuma har yanzu abubuwan farkin da Allah madauki ya farraka mana ya bambanta tsakanin haƙin manzo Allah sai yawa ban ƙara sanin wancan aya ba ko wato azziruhu wa tuqiruhu sai sai ne wato sabbihuhu bukratan wa asila wannan kuma lamirin yana komawa ga Allah ne wato sabbihuhu ku yi masa tasbihi ku tsarkake shi nan tsarkakewa ga Allah bukratan wa asila ana nufin safa da maraice ayi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan an bambanta menene ga Allah menene ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malamin tafsiri suka bayyana sannan kuma a wata ayar Allah madauki yana cewa wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun ko wa man yuti'i Allah duk wanda ya da'a ga Allah wa rasulahu kun ga nan da'a da Allah da manzo duk ai masa da'a haƙin Allah ne ai masa da'a haƙin manzo ne ai masa da'a to amma sai da yazo kan maganar khashiya da taqwa sai yace wa yakhsha Allah wa yattaqi kuma mutum wato mutumin duk mutanen da suka yi da'a ga Allah da manzon Allah kuma suka ji tsoron Allah suka yi taqwa ga Allah kaga nan da ya halatta ai atafin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam haƙin sa irin na Allah ne da sai Allah ya ce wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa rasulahu wa yattaqi Allah wa rasulahu ko ba haka bane amma saboda yawa da yake haƙin da'a shine ya hada wajibi ai da'a ga Allah wajibi ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar khashiya ta Allah ce ibada ce ba aiwa kowa sai Allah subhanahu wataala haka nan taqwa baka ce mu ji tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu saba masa a yanzu misali yadda muke annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaban mu ba ya rasu mun gane wannan sai dai mu ji tsoron Allah kar mu saba masa da fatan mun fahimci abu yawa waɗannan su ne kaɗan daga cikin ayoyin da suka bambanta mana waɗannan al'amura kamar da kuma dama yake cewa an ibudullaha wattaquhu sai ce me wa ati'un inji annabi nuhu yawa ma'ana ku bauta wa Allah kuma sannan ku ji tsoron sa sai sai wa ati'uni ni kuma ku min da'a kaga ashe kenan da'a ita ce ta manzo a bauta da taqwa haƙin Allah ne to ina fata yanzu da wannan darasin mun fahimci me ake nufi yuhibbunahum ka hubbillah in Allah mu dukiya kai mu gobe sai mu karanta abinda malam as-sa'di ya kawo mana a cikin littafin sa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun fahimci waɗannan abubuwa da ya kamata kuma Allah ya ƙara mana imani da ilimi mai kuma amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya tsare ta ya tsare addinin musulunci da musulmi wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين